fata da ake wasannin sada zumunci tsakanin ƙasa da ƙasa don gwajin 'yan wasa musamman wayanda za su fafata a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya da za a yi a ƙasar Rasha na shekara 2018 a watan Yuni mai zuwa. Ajiya ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Slovakia ta samu nasara kan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Thailand da ƙwallo 3-2, sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Gibraltar ta doke Latvia da ƙwallo 1 mai ban haushi. Kamarun ta lallasa Kuwait da ƙwallaye 3 da nema. A yau kuma za a ɓarza gumi ne tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Bulgaria da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Kazakhstan da misalin ƙarfe 5 na yammaci har ila yau. A wannan lokacin ƙasar Finland za su fafata da Malta, sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Albania da misalin ƙarfe 6 na yammaci su fafata da Norway da misalin ƙarfe 7:30 na yammacin yau. Din kuwa agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da ƙasar Chad, ƙasar Portugal ce za ta fafata da ƙasar Netherlands. Idan muka leƙa ɓangaren sai da sayan wasan ƙwallon ƙafa ta duniya, ko hasashe na nuni da cewa tsohon kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Borussia Dortmund Thomas Tuchel shi zai mai gurbin kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal Arsene Wenger in har ya bar wannan matsayin, inda ake ganin a da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG tana sha'awar ganin ta ɗauko shi. Ita ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea tana duba yiwuwar ɗauko Thomas domin ya mai gurbin kocin ta Antonio Conte a ƙarshen kakan wasan. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta tura ta gata don tattaunawa ga masu ruwa da tsaki na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atletico Madrid don kammala batun ɗaukar ɗan wasan Atletico Madrid din Antonio Griezmann ɗan ƙasar Faransa. Shi ko a gefe guda, Griezmann ya ce yana buƙatar wasa da ɗan wasan tsaki na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester ne Paul Pogba, sai dai hakan ba yana nuni da cewa ɗan wasan ya zai tafi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da taka leda ba, inda a baya ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United din ta nuna sha'awarsa da ganin ta ɗauko ɗan wasan. Kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool Jurgen Klopp yana sha'awar ganin ya ɗauko ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta RB Leipzig mai suna Timo da shekara 22 da haihuwa ɗan ƙasar Jamus. Iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin BOE huta lafiya.